Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 10-19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba shi daga watan Yuli shekara ta 2016 wacce ta kasance kuma ranar sallar azumi. A madadin dukkan abokan aiki na nan sashin Hausa na muryar Amurka, muna ta yi lahirin jama'ar musulmi murnar wannan rana da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya. Ga kanun labarai.
‘Yan Kato da Gora da ke arewa maso gabashin Najeriya sun taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Hukumar bincike ta manyan laifuka ta nan Amurka, wato FBI, ta ce ba wani laifin asha da za a tuhumi Hillary Clinton da shi. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar IS tana ta fara tallan mata da yara ta hanyar sadarwar sada zumunta na zamani da suka hada da WhatsApp, Facebook da Telegram.
A gaishe ka, bayan labaran duniya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah. Yanzu sai a ƙara gyara zama ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. ‘Yan Kato da Gora da ke arewa maso gabashin Najeriya sun taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Da yake yanzu an ci ƙarfin ƙungiyar ta Boko Haram, waɗannan ‘yan Kato da Gora suna fatan ganin an ɗauke su aikin tsaro masu sa kayan sarki. Jihar Borno dai da ke cikin tarayyar Najeriya, nan ne Boko Haram ta fara gudanar da ayyukanta na ta'addanci shekaru da dama da suka gabata, kuma wannan ƙungiyar ta ‘yan Kato da Gora sun taka rawar gani wajen kakkaɓe su. Wannan yasa ‘yan ƙungiyar maza da matansu sun taimaka wa jami'an tsaro kwarai da gaske domin kare al'ummarsu, kana sun samu nasarar kame dubban 'yan ƙungiyar ta Boko Haram su miƙa su ga jami'an tsaron ƙasar. Haka kuma suna baiwa sojoji bayanai masu muhimmanci da suka iya agaza musu wajen yaƙi da ƙungiyar. Wasu ma cewa suke 'yan ƙungiyar ta Boko Haram sun fi shakkan 'yan Kato da Gora fiye da sojojin ƙasar. Sai dai ƙungiyar ta Boko Haram a ramon gayya inda ta taiwa mutane da yawa kisa tare da ƙona ƙauyuka, kana tana gargaɗin mutane da su daina haɗa kai da gwamnatin tarayyar ƙasar. Yanzu haka sojojin Najeriya da na haɗin gwiwa daga ƙasashe makwabta sun karya lagon wannan ƙungiyar ta Boko Haram. Hukumar bincike ta manyan laifuka ta nan Amurka, wato FBI, ta ce ba wani laifin asha da za a tuhumi Hillary Clinton da shi game da amfani da yanar gizo na kanta da ta yi amfani da shi lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Wannan dai ya cire mata duk wani shinge da ka iya zame mata alƙaƙai domin samun damar tsayar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tuta jam'iyyarsu ta Democrat. Babban daraktan hukumar ta FBI James Comey a jiya Talata yake tudda Clinton ɗin, wadda ta riƙe mukamin babban jami'ar diplomasiya na Amurka daga shekarar 2009 zuwa 2013, ita da sauran abokan aikinta a ma'aikatan harkokin ƙasashen waje. Ga abin da ya kira halin ko'in kula da suka nuna wajen tantance sakonnin da suka yi gilmayya tsakaninsu da kundin tattara bayanai na yanar gizo mallakanta. Sai dai kuma Comey ya ce taron na masu bincike na hukumar a tsawon sati guda da suka kwashe suna gudanar da wannan bincike sun kawo samun wata hujja guda ɗaya tilo daga dubban sakonnin da ta aike da su, wanda ya nuna cewa ta karya dokan ƙasa. Don haka ba wani mai bincike da zai ce ga abin da zai gabatar domin bayyana laifinta akan amfani da wannan kundin tattara bayanai mallakanta. Hukumar ta FBI dai ta gudanar da tsauraran bincike ne akan amfanin da ta yi da kundin tattara bayanai mallakan kanta maimakon na gwamnati, inda suka kwashe sa'o'i 3:30 suna mata tambayoyi a babban ofishin hukumar da ke nan Washington DC. Waɗannan kalamai na Comey ya zo ne sati ɗaya bayan gutsuri-tsuman da ake ta yi lokacin da mijin Hillary Clinton, wato Bill Clinton, ya gana da babban mai shari'a na ƙasa Loretta Lynch, wadda suka yi a tashar jirgin sama na Phoenix da ke Arizona, kuma sun kwashe minti 30 suna tattaunawa, kuma ba su taɓo wannan batu na yanar gizon ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar IS ta fara tallan mata da yara a hanyar sadarwar sada zumunta na zamani da suka hada da WhatsApp, Facebook da Telegram. Kamfanin dandalin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa kungiyar ta IS tana tallance ta hanyar dunkulalliyar bayanai na sayar da mata ƴan kabilan Yazidi waɗanda suke ƴan kasar Iraki ne da kungiyar ta jima tana kaiwa hari. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin waje na Amurka John Kirby ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa Amurka ta samu labarai daga majiya kwakwara cewa kungiyar ta IS tana safarar mutane tare da tilasta ma mata sana'ar karuwanci. Ya ci gaba da cewa wannan ba wai kawai yana nuna tsananin yadda hakan yake takurawa mutane bane kawai tare da kaskantar da addinin Islam har ma da ƙarawa Amurka ƙwarin gwiwa na ganin sai ta ga bayan kungiyar. Yadda kungiyar ta IS a shekarar 2014 ta sace dubban mata da yara waɗanda ƴan kabilan Yazid ne sa'in da kungiyar ta kai hari a gidajensu da ƙauyukansu da ke arewa maso yammacin ƙasar ta Iraki da ke bakin iyaka da Siriya. Ministan cikin gida na Iraki ya yi tayin sauka daga mukaminsa sakamakon mummunan harin da aka kai a ranar Lahadin ta gabata a Bagadaza. Jiya ne Muhammad Gaddam ya miƙa harkokin mulkin ma'aikatar ga mataimakinsa. Har sai Prime Minister kasan Haida Al-Abadi ya amince da wannan bukata tasa, wanda shi kansa bai tsira ba daga surutan mutane tun bayan harin da ya hallaka mutane 175. Masu aikin ceto dai har yanzu suna nan suna aiki a wajen da aka tada wannan bomb din a gundumar Karanda, suna kokarin ganin ko za su gano mutanen da suka bata a wannan mummunan harin da aka kai a babban birnin kasar tun bayan shigowar Amurka a shekarar 2003. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai wannan harin, kuma ta ce niyyarta ita ce auna ƴan Shiite. Harin dai ya zo daidai da lokacin da ake kammala azumin watan Ramadan, lokacin da jakadar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ta Iraki John Kubis yake fatan ganin ayyukan ta'addanci sun ragu. Maharin dai ba su taron lokaci da wurin da suke kai hari ko kasuwa ko masallaci da dai duk wani wuri da ake samun taron jama'a, domin ganin sun samu adadin mutane da dama da za su jikkata musamman fararen hula. Duko da yake lokaci ne na ibada, ba abin da ya dame su domin ko ba su ɗaukan addini na Islam da wani muhimmanci, in ji Kubis. Shugaban Amurka Barack Obama wanda ya taɓa zama abokin hamayyar Hillary Clinton yanzu haka ya haɗa ƙarfi da ita wajen ganin ta gaje shi. Shugaban dai yana ƙoƙari ne ya ga cewa manufofin gwamnatinsa sun wuce zamanin mulkinsa. Obama dai ya gabatar da dalilan da ya sa yake jin su ne abubuwan da suka dace Amurkawa su zaɓi Hillary Clinton ta zama shugaban Amurka na 45. An matsa mani lamba. Hillary ta matsa mani abinda ya ƙara mini ƙwarin gwiwa domin gudanar da wasu ayyuka. Wannan shine kalaman Obama wajen wani gangami da shugaban ya yi.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar. Tumadalla, masu haro bisa al'ada kuma kamar yadda aka saba ba za mu samu damar kawo muku rahotanni ba saboda mu gabatar muku da gaishe-gaishen sallah. A yi saurare lafiya.
Yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali ke mana murnar ganin wannan rana ta ƙaramar sallah. Kuma kamar yadda muka saba, za mu baiwa ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka damar miƙa gaisuwarsu ta sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki.
kasar nan masu mulki sun zama gafiya
sanayin
biya ya da na bakin ki na kasa su zama tawaya
sanayin
biya mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya
sanayin
biya idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za azam kyarar su da sun yi kin tafiya samalin guyya samalin guyya samalin guyya
ina mutita lindani ya kike mini samalin
ganin jama'a
samalin wiya
idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a
samalin wiya
su danna hakin ka ka zo ne masu kifara'a
samalin wiya
idan sun ga mata ka ki har kunne
jama'a
shugabannin na miki nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya
ina maki talin dani ya kike mini samalin wiya samalin wiya samalin wiya
Gabaya jarrabe ka dan ka sani
samalin wiya
idan burin ka ka tara kudi ka kera gini
samalin wiya
akwai ranar da kudin ka fa bayi ma magani
samalin wiya
soho ya haife ka kanai mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya
ina maki talin dani ya kike mini samalin wiya samalin wiya samalin wiya
mulkin sa abun gwani sha'awa
samalin wiya
suna sa halin burin sa a dinga yin afuwa
samalin wiya
amma jami'an su kwa duk zuciyar su ba afuwa
samalin wiya
rasulullahi ya ce suran Allah na zuci ka ban kamari ga ba shine bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya
ina maki talin dani ya
To za mu fara karbar gaisuwa daga Bismarck jihar North Dakota.
Assalamu alaikum sunana Adam Ahmed Babujiji daga nan Bismarck America. Ina miƙa gaisuwan sallah ga Alhaji Ali Ahmed Takum auna da Hajiya Aisha Ali Ahmed a Takum. Da yayana Alhaji Nasu Ahmed Baisa da matansa Fatima Jackie Jackson da iyata Hajiya Ahmed Mustafa mijinta kuma na riƙa gaisuwa zuwa ga Alhaji Ahmadu Cancangi, Alhaji Nadabu Ahmed Cancangi, Honorable Rufai Cancangi, kuma abokina Captain Aminu Aliyu, Musa Mejo Mekano, Alhaji Garba Bayani, Salisu Alego, Awal Ali Ahmed, Abdulrashid Mauta, da Alhaji Bala Jambuze kwanan Cancangi. Na kuma miƙa gaisuwa sallah ga abokina Dasirin Minista Faisa, da kuma Alhaji Hafsi Takum a Taraba da kawuna Sarki Garkuwan Sardauna a Guroje Taraba State da fatan su yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana kuma na miƙa gaisuwa na ga Alhaji Hamza Zakari Cancangi da Alhaji Aminu Smart shi ma Captain Aminu Smart da kuma mutanen garin Bayisa da mutanen garin Takum jihar Taraba abokana yana da suke tudun wada wannan cancangi da fatan su sallah lafiya assalamu alaikum ya gama ku haja
to Allah ya maimaita mana
to nagode sosai sosai
alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban barkafi wa jalalihi wa istalu qadim alhamdulillah allazi khalaqa fasawwa wa allazi qaddara fahada wa ja'alahu kusanha da farko ina gaida baba ta hajja laraba mai dinki ina gaida kanne na Abdullahi da kanwata Kulwa da yayata Hajiya Kubra da shiriki na Alhaji Babu Mai Kudi da Alhaji Dandadu Kwari da Alhaji Salisu Yala Mai Dankali da Alhaji Sulenauli da Alhaji Mujtafa Abdulrahman da Alhaji Ibrahim Jaran da Alhaji Bala Metaya da Alhaji Umaru Metaya da Alhaji Shekara Metaya da Alhaji Tamkuyala Metaya da Alhaji Kabiru Dan Mai Iko da Captain Basi da Alhaji Shehu Jitandara Taylor da Alhaji Salisu Bogard da Alisko ina gaida Yalla Bai MT Liman ina gaida Ahmed Ahijo Kaita da Al-Aziz Kaita da Hajjia Aisha Kaita da Yalla Bai Bashiru Nadabo da Alhaji Umaru Akawu da Alhaji Aminu Al-Hassan da Alhaji Magaji da Alhaji Ala Akawu da Alhaji Aminu Nasidi da Alhaji Isa Hudu. Ina gaida Ambassador Habib Baba Habu. Ina gaida kanina Ibrahim. Ina gaida kanina Hamza. Ina gaida ɗana Kamaluddin. Ina gaida ɗana Izul Arabi. Ina gaida ɗana Tiridu. Ina gaida ƙanwata Talatu. Ina gaida ƙanwata Kucici. Ina gaida ƙanwata Iyami. Na kuma kowa barka da sallah, Allah shi maimaita mana. Allah shi maimaita mana.
To amin su ma maka.
Sunana Zamiya Abubakar Junaidu daga America, Washington DC. Ina son aika da gaisuwa na zuwa ga 'yan uwana a Najeriya. Zan fara da gaishe da Hajiya Maryam ta gaban mota, da Hajiya Magajiya babban ƙawa, da Hajiya Hazratu, da Hajiya Ayya. Ina son kuma in gaida babana Mahmud Bala Junaidu da kuma Hajiya Halima Junaidu, sannan da yayana Jamilu Junaidu, sannan da tsohon saurayina Alhaji Tijjani Badamasi da Hajiya Aisha. Sannan ina son aika da saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan 'yan uwa musulmai da cewa Allah ya sa mu yi sallah lafiya, kuma wannan Ramadan Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya. Sannan kuma ina son ƙara ba tare da namun tafin kai da babban ƙawa Rabia da Abdulsalam. Allah ya bar zumunci. Assalamu alaikum.
Jami'ar so da mara na yi maso ya kuta yani a rubo ban da jira karku guje min na jarauni. Jami'ar so da mara ta yi maso ya kuta ya ta a rubo ban da jira karku guje yau ta jarauni. Magana ta da yawa zuci yake ingiza raina bari in cinye awa ko a sakan so ya bu kauna.
Waɗannan gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga malamai na gaba da gaisuwarsu.
Assalamu alaikum, ni ne Maryam Shehu Zubairu, Maryam Shehu Zubairu, Mississippi, US. Ina
barka da sallah mababana sai da jibai ina lafiyarku Allah ya duba shi ina barka da sallah mamma kaita uwa na ita ma sana lafiyarku ina barka da sallah mamma Gambi Allah ya duba shi ita ma sana kudriye ina gaishe ku wa kowa tonton yamaize ina musu barka da sallah su tonton dambaji ina musu barka da sallah su kowa da kowa Allah zai kawo margaye kuma mu ma Allah ya duba mu ina barka da sallah ma Hajiya Zuwaira anti Accra ina barka da sallah ma Malam Sufiyan shi ma Lagos ina barka da sallah ma Uncle Idi shi ma yana Accra Ghana to ina barka da sallah ma kowa da kowa duk musulmai cikin duniya ga ina barka da sallah ma kowa da kowa to assalamu alaikum
to Allah ya maimaita mana
amin kuma mu na gode Assalamu alaikum. Ni ce Duduwa daga Austin, Texas. Barka da sallah ƴan uwa. Da farko wannan gaida mai martaba Sarkin Gashuwa da kuma ina gaida baba na Alhaji Garba da baba Akale da baba Iyalle da Yabultu da baballe da Yamai da kanna da Garba da Mamuda da ajiya sannan kuma ina gaida Musale da Sharif Abdu da Umaru da Abba da Sani Zanko ina gaida class of GSS Patu School class of 1981 ina musu baraka da sallah suma ina gaida Magira da Hajja da Iyatu da ina kuma gaida mutanen girgir iyan nan da Karima da kuma mutanen Jakusko sannan kuma ina gaida Salamatu da Maimuna da Asma'u da kuma duk wanda ya ji sunansa da wanda bai ji ba dai ina muku barka da sallah sannan kuma duk mutanen sannan kuma ina gaida mai sunana Fatima da mai Duguri ina kuma gaida Fatima Gashuwa da Fatima
ni ne da uwa Alhaji Abbas Muhammad Musa daga USA ina isar da gaisuwan barkar sallah zuwa dan uwa dan uwa Usmani daga Zaria insha Allah da kuma dana Basharu sannan don uwa Alhaji Musa Abdul Kadir da kaninsa Ibrahim Abdul Kadir da kuma shi ubana Alhaji Abdul Karim Abdul Mumin daga Ghana ni ne da umanku Alhaji Abbas daga USA na roƙon Ubangiji Sarki Allah ya maimaita mana na baɗi assalamu alaikum wa rahmatullah
assalamu alaikum sunana Hajiya Amina Ahmed daga Boston nan America ina miƙa gaisuwar sallah ta ga ƴan uwana yayi maza da mata da kannina maza da mata a gelle su da matan yayi na baki ɗaya da duk ƴan uwa da abokan arziki a tudun wada ina gaida Hajiya Kande tare da zuriyar ta baki ɗaya ina gaida mutan da kace kawunnina da kan da innonina da kakannina ga baki ɗaya a Kaduna ina gaida Hajiya uwani mata Alhaji Ibrahim Margayi tare da iyalinta baki daya tare da fatan an fice taro lafiya a kawaye na ina gaida duk wanda muka yi jama'atu baki daya tare da su ina gaida Hajiya Hassana a Kaduna wa Mustafa ina gaida Hajiya Indo ina gaida Maria Asamuru ina gaida Dahara Hassan a Kano ina gaida Saratu Ibrahim a Tudun Wada ina gaida duk ɗan uwa da abokan arziki tare da fatan an yi sallah an sha ruwa lafiya ina kuma gaida Alhaji Awolu Kofar Ruwa a Kano tare da Hajiya Rakiya a Kano tare da fatan duk sun sha ruwa lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa amin
Rock up your jazz, presenting you Sweet Mother.
To a yayin da kuke harama zuwa sallar Idi, muka kawo ƙarshen gashe-gashen sallah kashi na farko, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu, misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, za mu gabatar da kashi na biyu na gashe-gashen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar sallah zuwa ga Hajiya Goshi da Hajiya Fatima Abubakar Abdullahi, dukkansu a Abuja, da yara manyan gobe Princess Fatima a Maiduguri, da Halifa da Ibrahim Baba Muhammad da Anisa Muhammad dukkansu a Kaduna, sai kuma Hajiya Aisha Mami Dumba a Kaduna, da fatar Allah ya ba ta lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a ci gaba da yin shagulgula na sallah cikin kwanciyar hankali da lumana.
If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire her, sweet mother. I no go forget the suffer where you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, yeah, sweet mother. Oh, yeah. Oh, sweet mother, I will never forget you. For the suffer you suffer for me. And if I should forget you, therefore I forget my life. Mother. Or if you forget your mother, you lost your life.
To madalla, halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Hukumar bincike ta manyan laifuka ta nan Amurka, wato FBI, ta ce ba wani laifin ashe da za a tuhumi Hillary Clinton da shi game da amfani da yanar gizo na kanta da ta yi amfani da shi lokacin tana sakataren harkokin wajen Amurka, wannan da ya cire mata duk wani shinge da ka iya zame mata alƙaƙai domin samun damar tsayawa tsayar da ita a matsayin yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar su ta Democrat. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar IS ta fara tallan mata da yara ta hanyar sadarwar sada zumunta na zamani da suka hada da WhatsApp, Facebook da Telegram. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa ƙungiyar ta IS tana tallace ta hanyar dunƙulalliyar bayanai na sayar da mata 'yan ƙabilar Yazidi waɗanda suke 'yan ƙasar Iraki ne da ƙungiyar ta jima tana kaiwa hari. Ministan cikin gida na Iraki ya yi tayin sauka daga mukaminsa sakamakon mummunan harin da aka kai a ranar Lahadi da ta gabata a Bagadaza. Jene Muhammad Gaddam ya mika harkokin mulkin ma'aikatar ga ma'aikatarsa har sai Prime Minister Haider Albadi ya amince da wannan bukata.
Da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun mu sallama da ku, ina mika gaisuwar sallah ga ilahirin jama'ar gidan marigayi Liman Aliyu a Hong da sauran dangi baki daya nesa da na kusa, da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wadda ya tayani gabatar da shirin da Chuba Hero Radio ne da kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa anan ne sahabu Imam Ali Zan Dakata in sallama da ku da fatan Allah ya maimaita mana.